Kaftan Guruza wanda hukumomin Niger suka dora wa alhakin harba-harban da aka yi a kewayen fadar shugaban kasar Niger kwanaki biyu kafin shidar Isu Muhammadu daga karagar mulki ya fada komar ƴan sandan Interpol a farkon mako a jamhuriyar Benin tare da wasu tarin matasan sojoji da ake zargi da hada kai da shi wajen yunkurin kifar da gwamnati kodayake ba a bayyana yawan su ba majiyoyin tsaro sun ce an damka waɗannan sojoji a hannun rundunar tsaro ta Gendarmerie National wacce yake da alhakin gudanar da binciken farko akan wannan al'amari abin da ya sa shugabar kungiyar kare haƙƙin matasa ta Genom Hajiya Falmata Taya yin tunatarwa akan batun mutunta ƴancin ɗan adam
ba wai kama sun bane a tabbatar da cewa lalle wannan abin da ake tuhumar su da shi sun aikata sun aikata sai a musu hukunci daidai iyalin su an kuma ba su aikata ba kawai an yi dai abu ne wanda yayi daban wanda ake zargi daban shi kuma ana so a yi adalci
don a ranar da gwamnatin Niger ta ba da sanarwar shirin kurin juyin mulkin 31 ga watan Maris wasu ƴan ƙasa ke kallon abin tamkar wani wasan kwaikwayo dalili kenan jami'in fafutuka na gamayyar kungiyoyin Rezo Esperance Bashar Mamman ke shawartar hukumomi su dauki matakin baiwa ƴan ƙasa damar sanin irin wainar da za a toya a yayin shari'ar waɗannan sojoji
har ga halin yanzu sai a ce zato ne ake galan shin da yayi a samu bincike kwararre da mashara'anci wanda ba samun umarni ga kowa wanda za a bincike da kanshi ya ganin hakika gaskiya kuma in abin ya tabbata a dokance kenan a samu a yi shari'a ta gari tsaftatatta wadda ba za ta kawo wani shakku bisa kan ta yadda ka'idodin wanda suke kare haƙƙin ɗan adam kuma wanda suke amfani da incin shi wanda ake tunguma ya samu kariya kyaukyawa.
Dama tsohon shugaban ƙasar Niger Isu Muhammadu a jawabinsa na bankwana da shugaba Bazoum Mohamed a lokacin da yake rantsuwar hawa kujerar mulki sun sha alwashin damƙo waɗannan sojoji domin gurfanar da su a gaban kuliya. To amma ƴan rajin kare haƙƙin ɗan adam na cewa ba girin girin ba taimai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.